الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na hadithi a cikin littafinmu mai albarka littafin sifatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min at-takbiri ila at-taslim ka annaka taraha wallafar babban malami na musulunci a shekul imamul hafiz abu abdurrahman muhammad nasiruddini al-albaniyu rahmatullahi alaihi a karatu wanda ya gabata da taimakon allah subhanahu wa ta'ala mun gama karatu cikin sifatul ruku'i wato siffar yanda ake yin ruku'u wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi da kan matashiyar magana wanda malam yayi mata take da wujubu dhuma'ninati fi ruku'i wajibcin nutsuwa a cikin ruku'u wato lokacin da mutum yayi ruku'u saboda ruku'i rukuni ne daga cikin rukunai na sallah akwai buƙatar bawan Allah musulmi ya zamanto ya nutsu a cikin wannan rukuni saboda dhuma'ninatu fi arkanis salati wato shi ma kan shi rukuni ne a kowane rukuni daga cikin rukuni na sallah bawan Allah musulmi ya nutsu ya yi shi ba faca-faca ba ya yi shi a nutsa wannan rukuni ne to shi ne malam ya ce wajibcin nutsuwa a cikin ruku'u وكان يطمئن في ركوعه مايكي صلى الله عليه واله وسلم يا kasance yana nutsuwa a cikin ruku'unsa idan yayi ruku'u yana nutsuwa ta yanda kowace gaba daga cikin gabawuwansa za ta koma inda ta fito sannan kuma zai yi wadansu azkar a cikin wannan ruku'un nasa wa amara bihi al-musi'a salatihi ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya umarci wannan mutumin da ya muna na sallarsa da nutsuwa a cikin sallah yace da shi sun murka'a hatta taquma inna raki'an sannan kuma ka nutsu kai ruku'u har sai ka nutsu a cikin ruku'u hadith abu huraira wanda al-imam al-bukhari da al-imam muslim suka fitar da shi wato wanda khallad ibn rafi' Allah ta'ala ya kare yadda da shi ya shigo masallaci ma'aiki alaihi salatu wassalam yana cikin masallacin sai ya sallata rak'atul masjidi tahiyatul masjidi wanda ake yi nafila wanda hadithu Abu Qatada al-Harith ibn Rabi'in al-Ansari ya tabbatar ra'ita idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn shikenan bayan yayi sai ya zo wajen ma'aiki alaihi salatu wassalam ya mai sallama sai manzo Allah ya ce wa alayka rji fasalli fasalli fa innaka lam tusalli ya amsa mai sallama ya ce mai koma kai sallah dan baka yi sallar da ta dace ba ya koma yayi sallah ya dawo ya mai sallama ya ce mai da wa alayka salam rji fasalli fa innaka lam tusalli a ta uku ya ce wallazi ba'athaka bil haqqi ma uhsin wa ghayrahu fa'alimni sai manzo Allah ya ce idza qumta ila salati فأصبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وبما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا شنو أنا يجي وأمر به المسيء صلاته كما سلف أول الفصل السابق واتو كمر يد يقبات كمر يد يشود أفرق فصل وان دي يكي كافون وان دي يقبات وان شين فصلنا صفة الركوع كنا وكان يقول مايكي صلى الله عليه وآله وسلم يا كسان تينا فضاء تكين حديثي ينا تيوى أتم الركوع والسجود كتك ركوع دا السجدة فوالذي نفسي بيده ina rantsuwa da sarkin da raina yake hannunsa shine Allah subhanahu wa ta'ala inni la arakum min ba'di dhahri lalle haqiqa ni lalle ina ganunku daga bayana idza ma raka'tum a lokacin da kuka yi ruku'u wa idza ma sajadtum a lokacin da kuka yi sujada wato ina ganunku a lokacin da kuke cikin ruku'u da lokacin da kuke cikin sujada wannan hadisi ne na Anas bin Malik wanda al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka fitar da shi akwai kuma hadisin Abu Huraira wanda shi ma ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗi irin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce fa wallahi ma yakhfa alayya ruku'ukum wala walil bukhari khushu'ukum wa li muslimin sujudukum wala ma fa inni la arakum min wara'i dhahri a can manzo Allah ce lalle haƙiƙa ni ina ganin ku daga bayana wato manzo Allah yana da ido hudu a lokacin da yake cikin sallah yanda yake kallo da idansa guda biyu na gaba haka yake kallo da idansa guda biyu na baya duk wani wanda yake da kai matsala a cikin ruku'u ko a cikin sujada manzo Allah yana ganin sa dan haka sai manzo Allah ya ce wallahi ruku'un ku da sujadar ku baya buya a gare ni a lokacin da kuka yi ruku'u din da lokacin da kuka yi sujada manzo Allah ya ce aqimu wa fi ruwatin atimmu ruku'a was sujuda wa fi ruwatin aqimu wa li muslimin fi ruwatin atimmu wa lahum safufakum wa lil bukhari wa tarasu ولو ما فوالله اني لا اراكم من بعد اذا ركعتم وسجدتم حديث عن انس بن مالك وان ده cikin sahih bukhari da sahih muslim wato yace ku tsayar da ruku'un ku da sujudar ku ku yi su cikakku kamar yadda ya dace kamar yadda na karantar da ku sannan kuma ku cika sahu sahun ku kuma ne da juna yace wallahi ina ganin ku daga bayana idan kuka yi ruku'u idan kuka yi sujada mun gane na'am wara'a rajulan la yutimmu ruku'ahu wa yanquru fi sujudihi wa huwa yusalli ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ga wani mutum la yutimmu ruku'ahu baya cika ruku'un sa yana yin dososo idan yayi ruku'u wa yanquru fi sujudihi sannan kuma yana yin kuwatan kurciya a cikin sujada sai yana yin ta gushi gushi wa huwa yusalli alhali manzo Allah yana sallah yaga wani yana irin haka ruku'u ba mai kyau ba sujada ba mai kyau ba fa qala sai ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace law mata hadha ala halihi hadhihi da a ce wannan bawan Allah ya mutu akan irin wannan sallah tashi ya mutu da irin wannan sallah tashi wanda take kotan kurciya wanda ba ruku'u mai kyau ba sujada mai kyau mata ala ghairi millati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam yace lalle da ya mutu akan wani addinin da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi saboda sallah ma'aiki alaihi salatu wa salam ya karantar da ita sannan kuma yace sallu kama ra'aytumuni usalli hadith malik ibn al-huwairith wanda al-imam al-bukhari da al-imam muslim wato suka rawaito al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi wanda asalin hadithin na Malik ibn al-Huwairith muttafaqun ne fa ma usallu kama ra'aytumuni usalli wannan liman farada bihi al-Bukhari yanquru salatahu kama yanquru al-ghurabu ad-dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana tsatsaga sallar shi kamar yadda hankaka yake tsatsagar jini wato yana sallah caccaka ta yake yana yin kotan kurciya tak ya dago tak ya dago tak ya dago da gaugawa kamar yadda hankaka idan ya zo gurin mushe yake caccaka yake daga tak ya cira ya cinye tak ya cira ya cinye to haka shi ma wannan mutum yake yi wa sallar shi manzo Allah sallama ya ce matsalul ladhi la yutimmu ruku'ahu misalin mutumin da baya cika ruku'un sa wa yanquru fi sujudihi kuma ya zamanto yana kotan kurciya a cikin sujadar sa yana caccakata matsalul ja'i alladhi ya'kulu at-tamrata wat-tamratayn wato misalin mutumin da yake fama da yunwa ne mutumin da yake mayunwaci ne wanda aka bashi da bino guda daya ko guda biyu kaga la yughniyani anhu shay'an da bino guda biyu ba za su amfanar da shi ko mai ba za su mai maganin wannan yunwa ba mutumin da yaje ya wuna a gona yana noma ya zo shi yunwa ta rarake shi ka dako da bino kwara biyu ka bashi kace abu shi dore da wannan kafin abinci ya gama yace ya kusa isa ne ko koya ne kace mishi a yanzu dai za a dora tukunya to ai kaga zai ce ma rike da binan ka guda biyu da Allah zai ce inda an akwai dala 20 ka bashi yaje ya samu garin rogo ya dan daidaita amma dai zancen da bino biyu ka bashi kace ya done wata irin doniya ce dai ai barakar babba ce irin gwalolo ne ya fake kare ka zance a samu burgi daya a ji kaga ai ba zai fa'idantar da komai ba in ruwan ya zo shi wuce dai mun gane da kyau sai dai burajina to haka mutumin da yake sallah wanda la yutimmu ruku'ahu wala sujudahu wanda baya cika ruku'unsa baya cika sujudarsa to haka manzo Allah sallama ya faɗa wannan hadisi yana cikin sunan na Imam Darimi hadisi na Aisha radiyallahu ta'ala anha da kuma hadisin Abu Musa al-Ash'ari Abdullah ibn Qais al-Ash'ari da Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce misalin sa shine misalin mutumin da aka bashi da bino guda biyu yana cikin tsananin jin yunwa ba wai yunwa ba wanda kawuna a gida yunwa da kawuna kana aiki kana fama da yunwa so kake ka samu abinci kana sawa a ran shinkafa kilo ɗaya zaka iya cinye ta lokacin da mutum yake cikin jin yunwa misali ya wuni yana azumi za ka ga cewa sake-saken shi ya yi yawa shi kadai sai ga yayi sayayya da shi wannan ya san ko ne zai yana ci ba zai cinye ba da sai kankana kwallo guda ba shi da aure ho gobro ne ya sai kankana kwallo guda ya ga wani mai rogo zai huce ya sai rogo ya ga wata mai gyada za ta huce ya ce samun ta dala 20 ya ga mai kaza zai huce kadan kadan waɗannan dan asafi din kuma ya je shi ya bada dala 60 wajen mai sai da dan wake da maka ita ma ta ajje mishi sannan kuma ya zo shi ya sai awara sali ya bada dala 40 ya ce aje mishi awara sai ga cewa abubuwan da ya hada din tarkacen da ya tarkata so inda zai wuni ma baya azubi dai ya wuni yana ce ba zai ciye shi ba to amma saboda yunwar wannan tashi tana bashi hamasa cewa zai iya cinye su duka sai ga kuma an zo an cika ruwa tak a aje a gaba ana kiran sallah in ya fara sha sai ruwan ya mantar da shi komai daga ba kuma ya rasa yanda zai dasu mun gane da kyau ta wani matashi azubi ya kai mishi to sai a gayyace su wani ne matar shi ta haihu sai a gayyace su walima yanzu da a gayyace su walima to shi yana jin ishirwa ana kawo ruwa irin ruwa ne mai zaki kawai sai kwasa ya sha ya cika cikin shi tak to shi tunanin shi sai yayin sallar isha za a ci abinci ana gama shan ruwa kawai sai ga hudu abinci kawai shi kadai ya ci ruwa bai yi ba to shi ya cika cikin shi kuma cikin dai guda ɗaya ne kuma ga abinci ya zo shi da nama da komi shi kenan yake ruwa bai yi ba ya cika cikinsa saboda hadama fa qala abu hurairata radiyallahu anhu abu huraira Allah ta'ala ya kare yadda da shi yace nahani khalili sallallahu alaihi wa alihi wa sallam maiki sallallahu alaihi wa sallama badadina sallallahu alaihi wa sallam ya hana ni gaba da abubuwa guda uku kamar yanda amara ni bi salasin to kuma na hani an salasin ya hana ni game da waɗansu abubuwa guda uku ya umarce ni da abubuwa guda uku shine siyamu salasati ayami min kulli shahrin wa rak'atayi dhuha wa an utira qabla an anam mun gane da kyau to sai kuma yace kuma ya hane ni game da abubuwa guda uku yace kada in dinga yin abubuwa guda uku ana an qura fi salati naqara diki wato in yi tsatsage a cikin sallata irin tsatsage na zakara irin yanda zakara yake tsatsagar hatsi ko dussa ko ruwa kada in yi haka nan wato kada in yi sallah kotan kurciya wa an altafi tartifata sa'alab sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ni a cikin sallata in dinga yin waiwaye irin waiwaye na as-sa'alab dila sarkin wayo kenan ka sai idan mutum yana da wayo ya iya kallo sai ya kallace ga kai baka sani ba amma kai idan za ka kallace shi kuma sai ya kallace ga sai ya gano kana kallon shi amma zai danga maka satar kallo kai baka sani ba saboda ya gwanace dila sarkin wayo kenan to maza Allah ya ce kada in dinga irin wayoyen da dila yake yi ina cikin sallah ina kallon wani abu ina cikin sallah ina hararar wani abu ina cikin sallah ina lissafin waɗansu abubuwa sannan kuma na uku wa an uqiya ka iqa'il qirdi sannan kuma kada in yi zama na al-iqa'a irin iqa'i na al-kird biri kada in yi zama na harde irin zama na biri mun ga yanda kyau wato wannan al-iqa'ul manhiyu anhu kenan akwai al-iqa'a wanda shari'a ta yadda da shi akwai kuma al-manhiyu anhu al-iqa'ul manhiyu anhu shine irin zama na kare irin zama na biri irin zama na raƙumi irin da za ka cewa mutum ya yi a cikin sallah mutum ya haka sali ya haka an gane to wannan wannan ai da wahala ma yana da wahala sosai in mutum ba saba bai sai ya bashi wahala mun gane to sai ce manzo Allah sallama ya hana ni in yi haka na akwai wanda zai mana irin shi na malam shugaba bismillah gwada gwada na yawa malam yayi irin shi malam Muhammad na a gwada mana mu amma duk wanda ya san bai iya makale ba kan shi wahala na'am malam ango bismillah dr ango eh wala malam ango shi dai yana ga zai fi kowa ma iya ko yawa da ke ai kun san dai ɗan ƙauye ai ba za su iya ga malam zai da shi ma kuma gidan ƙauye kenan ɗan mana ɗan mana kai malam zai dina ne aka haka to wani ne malam sama kai baka iya bugu malam Ibrahim kai wala shugaba akwai wala wallahi ko dan zaman ba a yi shi malam Imadu kai ma yi a shi ne kake to bala la kai karatu a kana malam ku kai ba ku taw malam wa ina ga ko dan dan maradi ne malam ya koyawa kware ka wannan duka za ku malam ne yi Mala Abdullah ya ya ake ai bai ba ko yayi duka eh masha Allah to wannan shine ai yana da wahala to amma shi al-iqa'u wanda aka yarda da shi shine zama akan nan diga digai wannan shi ya tabbata a sunna ta maiki alayhi salatu wassalam kamar da Tawus ibn Kaysan al-Yamani Abu Abdurrahman ya tambayi Abdullahi dan Abbas Allah ta'ala ya kare da shi Abdullahi dan Abbas yace hiya sunna ce wannan sunna ce ta maiki alaihi salatu wassalam babu lafi na'am wa kana yaqul maiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana fada wato kamar yadda yake cikin hadisin Abu Qatada al-Harith ibn Rubai'in al-Ansari wanda al-Imam ad-Darimi da al-Imam Ahmad sun fitar da kuma hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda yana cikin musnadna al-Imam Ahmad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu fi salati mafi munin mutane wajen sata cikin barayi wanda yafi kowa sata shi tafi kowa ta sata muni shine wanda yake yin sata a cikin sallar shi yana cikin sallah amma kuma duk da haka barawo ne قالوا يا رسول الله وكيف يسرق من صلاتي صحابي suka ce ya jakadan Allah ta kaga zai dinga sata daga cikin sallar shi ya dinga satar wani kaso na sallar shi wala la yutimmu ruku'aha wa sujudaha maiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace baya cika ruku'unta sannan kuma baya cika sujudarta kaga yana sata a cikin sallar shi kenan wato wanda zai dinga lagewa wani abu a cikin ruku'u ya rage wani abu a cikin sujada yana satar wani abu ne na sallar shi wanda kuma wannan sata ce wanda take mafi muni cikin sata saboda zai iya bayarwa zuwa ga ayi watsi da ibadar tashi ta sallah idan kuma aka yi watsi da ibadar shi ta sallah a gobe kiyama a lokacin da yake buƙatar ya ga lada mai yawa na sallar da yayi sai ya zamanto ya rasa shi sai ya ga cewa ya sace abubuwan shi tun a gida da duniya wa kana yusalli wa talana maiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana salla falamaha bi mu'akhiri aynihi ila rajulin wa tusi da tsini idan sa sai ya hango wani mutum la yuqimu sulbahu fi ruku'i was sujud baya tsaida gadan bayan sa cikin ruku'u da kuma sujada falamma sarafa lokacin da ya juya ya gama wannan sallah bala ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'asharal muslimin ya ku jama'ar musulmai innahu la salata liman la yuqimu sulbahu fi ruku'i was-sujud. Innahu haqiqa yadda lamarin yake la salata babu sallah wanda take karbabbiya liman la yuqimu sulbahu ga dukkan mutumin da baya daidaita gadan bayansa fi ruku'i a cikin ruku'u was-sujud da kuma lokacin da ya sujada mutumin da baya tsaye da gadan bayansa yayin yanda ya dace a cikin ruku'u sannan kuma yayin yanda ya dace a cikin sujada baya da sallah wato wannan la nafiya ce lil jins shi yasa ya zamanto sunanta ya zamanto maftuhi gane cewa ya zamanto mansubi saboda la allati tanfil jins wato ba sallah kwata kwata ba sallah mun gane da kyau wato la salata maqbulatan ba wata sallah wanda take karbabbiya liman la yuqimu sulbahu fi ruku'i was-sujud mun gane da kyau to amma akwai wadanda suke kaddara cewa la salata kamilatan babu sallah cikakkiya to wannan su suna buƙatar sai sun samu wani dalili saboda asali na la annafiyal jinsi shine ta kore wannan jinsi idan kace la rajula fi dar wato ba kowa a cikin gida ba mutum ɗaya ma a cikin gida kake nufi amma lokacin da kace la rajulun fi dari ya sha bambam da la rajula fi dar saboda la rajulun fi dar la Allah bal rajulani zaka ce a ba ma mutum ɗaya ne a gida ba mutum biyu ne kai ka ce ba ko ba mutum ɗaya a cikin gida ba ma mutum ɗaya bane mutum biyu ne a cikin gida da mutane a cikin gida to amma lokacin da kace la rajula fi dar wannan ka kore ne mun gane da kyau amala inna ja'alni la fi najra mufradatan ja'atka aw mukarrara kamar yadda dan malik yayi babe na la allati li nafil jins mun gane da kyau to irin kamar la salata bi hadrati da'amin wala huwa yudafi'uhu al-akhbathani hadithan aisha wanda al-imam muslim ya fitar da shi eh na fiya ce lijins sai dai malamai sun yi magana a kanta ta yanda idan ya zamanto abincin mai shi din yana marmarinsa ta yanda zuciyar shi akan abincin take tunanin shi akan abincin yake famar da yake shine yayi ya ga masallaci abinci to wannan kaga wannan tunanin nashi zai hana shi nutsuwa a cikin sayuwa da ruku'u da sujada dan haka sai ya zamanto ya gama sallar shi faka-faka irin yadda ake faka-faka kenan ko ya gama saboda ya ci abinci to dan haka shi yasa shari'a ta musulunci ta wato ta halitta maka gashi an tada iqamar sallah kana ci abinci ka gama sai ka tafi kai sallah kamar yadda Abdullahi dan Umar ya kasance yana yin haka haka dafi ya fara cewa kana ibn Umar tuqamu as-salatu fa huwa yata'asha fala ya'jalu hatta yafruga min dhamihi aw kama qala Abdullahi dan Umar ya kasance ana tada iqamar sallah yana cin abincin dare baya gaggautawa ya tafi masallaci yana yi a hankali har ya gama abincin sannan kuma ya tafi ya sallah saboda ya zamanto ya samu nutsuwa conflate haka lokacin da mutum yake fama da bowel ko yake fama da bayan gari sai ya zama ya matse su saboda a lokacin yanayin sanyi ne so yake sai yayi sallah sannan kuma sai ya je ya kunci mun gane to shi ma in hakan din zai iya bayarwa zuwa ga lajewa wata farilla cikin farilloli za a iya rasa nutsuwa ko za a iya rasa ruku'u cikakkiya ko sujada cikakkiya to wannan sallar shi ta baci amma in ya zamanto yu'addi ila adami al-ijtinabi bi sunan aw bil mandubat wannan ya aikata makruhi mun gane na'am wa qala fi hadithin akhara ma'iki sallallahu alaihi wasallam ya fada a cikin wani hadithin na daban manzo Allah ya ce la tujzi'u salatu ar-rajuli wato sallar mutum bata iswa hatta yuqima dhahrahu fi ar-ruku'i was-sujud wato har sai ya tsaye da gadan bayansa cikin ruku'u da kuma sujada wato sai ya a cikin ruku'u shine ya zamanto ba zai yi fant ta bangaren gaba ba ta yanda ba zai yi fant ta bangaren baya ba zai zamanto baina zalika kamar yadda nana Aisha radhiyallahu anha ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza raka lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibuhu walakin baina zalika. Mun gane da kyau. To haka kuma lokacin da mutum ya yi sujada, yanda zai yi shine ba zai shimfida damatsunan shi a kasu ba, kamar yadda hadithin Anas bin Malik wanda yana cikin Bukhari da Muslim ya tabbatar, ai ta julu fi sujud wa la yabsutu ahadukum dhira'ayhim bi saqal kalb, da kuma hadithin Abdullah ibn Malik ibn Buhaina wanda shi kuma ma'aiki alaihi salatu wassalam idan ya sujada, Malik yace kana sulma idza sajada farraja bayne dai hatta yabdu bayadu ibadaihi, wato yana wara wannan jinsa, yana wara tsakankanin damtsan shi da kuma kwancin sa, baya hade shi ta yanda zaka dinga tsankaya da kyallin hamatarsa. Mun gane da kyau. Sannan kuma ga hadithin Maimuna wanda yana cikin sahih Muslim, manzo Allah sallama idan ya sujada tace law sha'atu bahamatun an tamurra bayne yadayhi lamarrat, dan manzo Allah sallama ya sujada da a ce dabba za ta iya lurutawa tsakankanin wato hannayensa, yace za ta wuce. Mun gane da kyau. Sannan kuma ga hadithin Al-Bara ibn Azib wanda shi ma yana cikin sahih Muslim, manzala ce idza sajadta fad'a kaffayka warfa mirfaqayka, idan kai sujada iya abinda zaka dora shine zaka dora tafufuka hannayenka kadai amma banda guyoyin hannayenka. Mun gane. To wannan kenan wajen abinda ya shafi sifar sujada, zamu tarra a can gaba insha Allah ta'ala. Azkar ruku'i, sai kuma azkar ar-ruku'i, zikirran da ake yi a cikin ruku'u, wato abubuwan da ake yi na zikiri a cikin ruku'u. Wa kana yaqulu fi hadha ar-rukni anwa'an min al-adhkari wal ad'iyati taratan bi hadha wa taratan bi hadha, ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana fada a cikin wannan rukuni, yana fadar nau'i na azkar na ambatan Allah subhanahu wa ta'ala da kuma addu'o'i waɗanda sun tabbata. Ma'aiki alaihi salatu wa salam ya kasance yana zauwa da usulda nau'i anwa na al-adhkar da kuma anwa na al-adiyya. Wato ba nau'i guda ɗaya bane, lokacin zikiri na ruku'u ba guda ɗaya bane, adhkar ne akwai nau'i. Zaka iya yi a sallan adh-dhuhr ka zo da wani zikirin, al-asr ka zo da wani kalan, a maghriba ka zo da wani kalan, a isha'i ka zo da wani kalan, a as-subahi ka zo da wani kalan. Sannan kuma hakan din shine zai baka damar ka yi ihata ga su adhkarur ruku' din, ka dinga at-tanawwu a wannan sallar kai wancan adhkar din, a wannan kai wancan, a waccar kai wancan, a waccar kai wannan, sai zama to ka hade su dukan su kana aiki da su. سبحان ربي العظيم yace taratan bi hadha, wani lokacin ma'aiki alayhi salatu wa salam yana yin zikiri da wannan addu'a, yana yin zikiri da wannan azkar da wannan tasbihi din, wa taratan bi hadha, wani lokacin kuma yana yin zikiri da wancan tasbihi din, wani lokacin kaji yace subhana rabbiyal azim, wani lokacin kaji yace subuhan quddusur rabbul malaikati wa ruh, wani lokacin kaji yace subhana dhil jabruti wal malakuti wal kibriyai wal azama, kamar yadda zamu gani insha Allah ta'ala. Na'am. Madala yana cewa subhana rabbiyal azim 3 marratin, yana fadar subhana rabbiyal azim 3 marratin so uku cicif, wato wannan kamar yadda al-Imam Abu Dawud ya fitar da hadith nan daga Uqba dan Amir, Allah ta'ala ya kare yadda da shi. Uqba dan Amir yace ma'aiki alayhi salatu wassalam yana cewa subhana rabbiyal azim 3 marratin so uku cicif, wa kana ahyanan yukarriruha akthara min dhalik, a waɗansu lokutan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana tittisa wato wannan jumla ta subhana rabbiyal azim a cikin ruku'u akthara min dhalika, sama da so uku. Wato wannan kuma zamu ga cewa idan muka dauki hadithin Al-Bara ibn Azib wanda yana cikin sahihu Muslim, yace ramaqtu salata ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama fa wajadtu qiyamahu faraka'atahu fa'atidalahu ba'da ruku'ihi fasajadatahu fajlisatahu bayna sajdatayni fasajadatahu fajlisatahu ma bayna at-taslimi wal insiraf qawi qariban min as-sawa, hadithan Al-Bara ibn Azib wanda yana cikin sahihu Muslim. To yana nuni akan cewa da tsayuwar ma'aiki da ruku'unsa da dagowarsa bayan ruku'u da sujadarsa da zaman shi tsakankanin sujudu guda biyu da sujadarsa ta biyu da zaman shi bayan ya gama sallah kafin ya tashi da gurinsa yace na lura da shi kusan daidai da daidai suke qariban min as-sawai kusa suke da daidai da daidai a riwaya ta bukhari amma ma khalal qiyam wal qu'ud banda tsayuwa ta karatun fatiha da sura da kuma zama na ƙarshe mun gane to za mu ga cewa kaga zai zama to sauran kuma yafi sama da tasbihu uku idan yake kenan wabalaga marratan fi takrariha fi salati al-layl a wani lokacin ma yake sallallahu alaihi wasallama ya zulfafa sosai cikin tittasa subhana rabbil azim a cikin sallar dare hatta kana ruku'uhu qariban min qiyami hatta yanda ya zama to ruku'unsa wajen dadewar da yake a cikin ruku'u kusa yake da dadewar da yake a tsaye wa kana yaqra'u fihi thalatha suwarin min al-diwar kuma ya kasance kuma a wannan tsayuwar ya karanta surori guda uku daga cikin surori dogaye na al-Qur'ani shine ya karance Baqara da An-Nisa da Al-Imran wato hadithan Hudhaifa ibn al-Yaman wanda mun karanta shi a baya to maji alayhi salatu wa salam ya karance sura guda uku wanda suran nan guda uku tana dauke da isu goma har da kusan nusu to maji ya karance su a tsaye sannan kuma da yayin ruku'u dadewar da yayi a cikin ruku'u kusa yake da dadewar da yayi a cikin tsayuwar tashi wannan kaga ko ai zai fita subihi uku zai fita subihi goma zai fita subihi 100 subhana rabbil azim subhana rabbil azim kamar da shehu Hudhaifa ibn al-Yaman Allah ta'ala ya kare yadda da shi da mahaifinsa ya fada kamar yadda yake cikin sahih muslim da kuma musnad na al-Imam Ahmad yatakhallaluha du'a'un wasighfar sannan kuma ba wai iya karatu ba kawai ya buga ya zuba a'a addu'a da istighfari suna shiga tsatsakiyar karatun nashi ma'ana idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha wa idza marra bi su'alin sa'ala wa idza marra bi ta'awudhin ta'awadha wannan mun karanta shi a baya kama sabaqa fi salati al-layl kamar yadda ya gabata a can wato matashiyar magana ta salatul layl abinda ma'aike alaihi salatu wassalam ya kasance yana karantawa a cikin sallar dare wato wannan shine tasbihi na farko kenan ko sai kuma na biyu mallan yace subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabbil azim wa bihamdihi thalathan wato tsarki ya tabbata ga Allah ubangijina wanda yake mai girma sannan kuma ina yin yabo da yaban Allah subhanahu wataala wannan shine hadithun Uqba dan Amir wanda al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi da karin wa bihamdihi sai dai waɗansu daga cikin malaman hadisi basu inganta wannan ziyada ba basu inganta ba wato wannan hanya ta Uqba dan Amir wadansu suna ganin cewa isnadi ne wanda yake mai rauni to amma Albani Allah ta'ala jikansa da rahama daya daga cikin manyan malaman hadisi na wannan karni ya inganta riwaya din mun gane da kyau shi yasa zamu ga yace sahihun rawahu Abu Dawud wa Dar-Qutni wa Ahmad wa Tabarani wa Al-Baihaqi wato wannan hadith ne wanda yake ingantacce Imamu Abu Dawud da Al-Imamu Dar-Qutni Abu Al-Hasan Ali ibn Umar da Al-Imamu Ahmad da Abu Al-Qasim Al-Tabarani da Abu Bakar ne Al-Baihaqi suka rawaito shi na'am sai kuma na uku to wannan babu laifi mutum ya yi shi subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabbil azim wa bihamdi yayin sau uku ko sama da uku sai kuma na gaba subuhun quddusur rabbul malaikati war ruh subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh hadithuna na Aisha radhiyallahu anha wanda al-Imam Muslim ya rawaito shi tace nana Aisha tace ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subuhun quddusur rabbul malaikati war ruh ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kasance a cikin ruku'unsa da sujudarsa yana fadar wannan zikiri yana subuhun quddusur rabbul malaikati war ruh wato subuh idan aka ce subuh ma'ana shine al-mubarra'u minan naqais Allah tabaaraka wa ta'ala shine wanda yake abin kubutarwa daga dukkan tawayoyi daga dukkan aibabbuka shine subuh kenan quddus ko shine al-mubahharu min kulli ma la yaliqu bihi wanda yake abin tsarkakewa daga dukkan abin da bai dace da shi ba Allah tabaaraka wa ta'ala shine subuh sannan kuma shine quddus shine abin kubutarwa daga dukkan tawayayyuka daga dukkan aibabbuka sannan kuma shine abin tsarkakewa daga dukkan abin da bai dace da shi ba duk abin da ya zamanto abu ne wanda yake na kaskanci na kashi to ba za ka jingina shi ga Allah subhanahu wa ta'ala ba rabbul mala'ikati war ruh wato Allah subhanahu wa ta'ala shine rabbul mala'ikati shine ubangijin mala'ikai war ruh haka shine ubangijin ar-ruh ar-ruh malamai sun mai fasar sari guda uku dan suka ce malakun azimun minal mala'ikati wani mala'ika ne mai girma cikin mala'ikai na Allah ake ce da shi ar-ruh tanazzalul mala'ikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr yawma yaqumu ar-ruhu wal mala'ikatu saffan la yatakallamun wadansu daga cikin malamai suka ce ar-ruh wato shine mala'ika jibril alaihi salatu wassalam saboda zamu ga cewa Allah tabaaraka wa ta'ala ya ambaci wanda yake saukowa da alqur'ani da ar-ruh wa innahu latanzilu rabbil alamin nasala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin bi lisanin arabiyyin mubin sai ya zamanto tanazzalu mala'ikatu war-ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr wannan kamar yadda malamai suka ce min babi adafi da khasi al-am wato bayan an zo da am kuma a zo da khas ne ko kuma can yawma yaqumu ar-ruhu wal mala'ikatu min babi adafi al-am al-khasi mun gane da kyau ko to sai ya zamanto ar-ruh shine mala'ika jibril alaihi salatu wassalam wadansu kuma daga cikin malamai suka ce ar-ruh wato wadansu halittu ne na Allah tabaaraka wa ta'ala wanda mala'ikai ma ba sa ganin su kamar yadda mu ba ma ganin mala'ikai mun gane to su kuma ar-ruhu su ma wata halitta ce ta Allah wanda su ma mala'ikai ba sa ganin su mun gane wanda mala'ikai ba sa ganin su sai ya zamanto akwai ar-ruh akwai al-mala'ika akwai kuma an-nasu akwai kuma al-jinn mun gane sai kuma sauran waɗannan al-hayawanat da al-jamadat wanda muke gani da sauran su mun gane da kyau to haka waɗansu daga cikin malamai suka faɗa to amma za mu ga cewa ar-ruh waɗanda suka tafi akan cewa mala'ika jibrilu ne ya fi karfin dalili sama da waɗanda suka tafi akan cewa wani mala'ika ne ko kuma ar-ruh waɗansu halittu ne wanda Allah ta'ala ya halitta su wanda su kuma suna ganin mala'ikai amma mala'ikai ba sa ganin su mun gane to waɗannan tafasir duka Ibn Hajar al-Asqalani cikin littafinsa Fathul Bari alƙashin sharhin wannan hadisin ya kawo su mun gane da kyau to zamu ga cewa kuma waɗansu daga cikin malamai suna iya tana cewa subuhun qaddus bil fath wanda al-Imam Sibawayhi daya daga cikin manyan malamai na hau yana tafi da wannan ra'ayi na cewa subuh qaddus mun gane irin sabur shakur to sai ka ce kuma subuh qaddus to amma fa'alab Allah ta'ala jikansa da rahama wanda shi ma ɗaya ne daga cikin malaman nahwu ce dukkan sunan da ya zo shi akan awwa na fa'ul dukkan shi maftuh ne in banda subuhun quddus ce shi wannan madhmumi ne wanda kuma wannan shine akthar amma dai yajuzu al-fath magane saboda akwai malaman da suka tafi akan haka to amma dai wajen hadisi karanta shi zaka ce subuhun quddus rabbul mala'ikati war ruh sai kuma na gaba subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfir li wa kana yukthiru minhu fi ruku'ihi wa sujudihi yata'awwalu alquran sai kuma subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik wato sarki ya tabbata a gare ka allahumma ya allah rabbana ubangijin wa bihamdika muna tudanya wannan tasbihi da yabanka Allahumma ighfir li ya Allah ka gafarta min laifuffukana wa kana yukthiru minhu nana Aisha radiyallahu anha tace maiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawaita fadar wannan zikiri fi ruku'ihi wa sujudihi a cikin ruku'unsa da kuma sujudarsa yata'awwalu alqur'ana yana aikata abin da aka umarce shi da ya aikata shi a cikin alqur'ani. Mun gane da kyau? Wato hadisin na Aisha wanda yana cikin Bukhari da Muslim, ana Aisha radiyallahu anha tace kana annabi sallallahu alaihi wasallama yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli yata'awwalu alqur'an. Wa fi riwayatin ma sallan nabiy sallallahu alaihi wasallama salatan ba'da an nazalat alayhi idha jaa nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Mun gane da kyau? Nana Aisha tace ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawaita yin wannan zikiri cikin ruku'unsa da sujudarsa, yana yawaita subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, yata'awwal alqur'an, ma'ana yana aikata abin da aka umarce shi da yayin shi a cikin alqur'ani. Saboda Allah ta'ala ya ce fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, fasabbih sai ya ce subhanaka allahumma bihamdi rabbika subhanaka allahumma wa bihamdik sai kuma wastaghfirhu allahumma ighfirli. Gane ke subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli, kaga an umarce shi da yin abubuwa guda uku sai kuma yake yin su. Shi yasa tunda wato suratul nasr ta sabko na Aisha tace manzo Allah ya kasance bai yi wata sallah ba face dai sai yayi wannan zikiri din. Mun gane kamar yadda yake cikin sahih Bukhari da Muslim. Sannan kuma ga hadisi na Aisha radiyallahu anha wanda Muslim ya kadaita da rawaito shi tace ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana yawaita subhanaka allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilayka. Fa qultu ya rasulullahi ma hadhihi alkalimatu allati araka ahdathaha taquluha? Qala ju'ilat li alamatun fi ummati idha ra'aytuha qultuha idha jaa nasrullahi wal fathu wa fi riwayatin fathu makkah ila akhir as-surah. Ana Aisha tace naji ma'aiki yana cewa subhanaka allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilayka. Nace ya rasulullahi kuma wadannan kalmomin a kwanakin nan ka fara su, ya akai ka fara su? Yace eh, an sanya mu ta alama ce a cikin al'ummata, idan naga wannan alamar sai in fada to kuma alamar na ganta shine idza jaa nasrullahi wal fathu, idan taimakon Allah ya zo shi da kuma budi na Makka. Wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kaga mutane suna shiga cikin addinin Allah jama'a jama'a, kabila kabila, kungiya kungiya, tawaga tawaga. Bayan da kuma sai kaga mutum ɗaya ne yazo shiga musulunci, mutum biyu, mutum uku, amma kaga kawo gari ɗaya kacokan za su zo su yi mubaya su ce sun shiga musulunci a ba su kalmar shahara, to lalle tunda musulunci ya cika alamar ajalin kai. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Mun gane da kyau? To shikenan sai mai yake alaihi salatu wassalamu a ƙarshe ƙarshen rayuwarsa, wato wannan tasbihin shi ya cika yin sa cikin ruku'u da sujada. Na'am. Wannan shine na hudu. Sai kuma na biyar. Allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi. Allahumma ya Allah laka raka'atu, dan kai ne ruku'u. Ruku'un nan da nayi shi ne dan kai kadai ba dan wani ba. Wa bika amantu, sannan kuma na yi imani da cancantar ka ibada, kai ne wanda ka cancanci ibada daga wajen bayinka. Walaka aslamtu, sannan kuma na meka wuyana gare ka, kai ne za ka yi mun komai kuma kai kake mun komai. Anta rabbi, kai ne ubangijina. Khasha'a laka sam'i, jina wa basari, da ganina wa mukhi, da ƙwargon jikina wa azumi, da kashina wa fi riwayatin wa idhami, a cikin wata riwaya da kashishuwana, wa asbi, da kuma jijiyata, wa mastaqallat bihi qadami, da kuma dukkan abin da kahuwana suke dauke da shi, dukkaninsu khasha'a lillahi rabbil alamina, sun kaskantar da kai ga Allah ubangijin talakai. Mun gane da kyau? Wato wannan hadithin Ali ibn Abi Talib ne wanda yana cikin sahih Muslim. Al-Imam Muslim ya rawaito shi, amma nan akwai ziyada cikin da babu su cikin sahih Muslim, wanda Al-Imam Abu Awana Al-Waddah ibn Abdullah Al-Yashkuri wato shine ya kawo sa cikin littafin sa. Abu Awana ɗaya ne daga cikin manyan malaman Bukhari. اللهم لك ركعت اللهم يا الله لك ركعت wato wannan shine na shida kenan wannan na biyar ne Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khashaa laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa asabi wannan yana cikin sahihu muslim zaka iya yin wannan a lokacin da kai ruku'u kaga ina ga wata miyar sai a makwabta da Allah zai zamanto wannan Allahumma laka raka'tu din nan mu yi kokari mu haddace shi daga nan kafin karatu na gaba sai ya zamanto mu samu ne mu haddace guda hudu سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم ونسو داما لعل يوانشي من حدثيس سبوح قدوس الرب الملائكة والروح دقنام مدوكا ما حدثيطا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم غفر لي مدوكا ما حدثيطا دا سبوح دا سبحانك اللهم ودنام قدامين فاسفرتوني سنة شغات كن ركوء سنة شغات كمي سجدة zamu tarra a cikin azkarus sujud duka waɗannan guda biyu zai sako su saboda ana yin su cikin ruku'u ana yin su cikin sujada dama akwai azkar din da suke muzdawaji ne ana yin su a cikin ruku'u ana yin su cikin sujada to idan ka haddace waɗannan guda biyu ka haddace guda biyu wanda zaka iya yin su cikin ruku'u zaka iya yin su cikin sujada to sai kuma mu haddace Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa lahmi wa asbi wa dan mun gane da kyau wanda yana cikin sayyid muslim shi wannan wa mustaqallati bihi qadami lillahi rabbil alamin wannan ziyada ce ta abu awana idan mutun ya haddace faqad ahsana mun gane da kyau sai ya zama to dai mu kokari mu haddace idan muka haddace wadannan guda hudu sai ya zama kuma a karatu na gaba Allah sai ya ƙara bada guda biyu sai ya zama mutun ya dinga ciccika su a cikin sallah ta yadda zai rike su da kyau a wannan sallah din kai wacce a wannan kai wacce a wannan kai wacce lokacin da aka zo aka ce ka kawo su da kaman zaka yi karatun Fatiha ne ko kana barci aka daddaba ka addu'o'in nan da aka ce kai azkar din nan guda hudu da aka ce a haddace ka haddace ka hanka yanzu ba wai in ka ji ana cewa ranar tafiya ba a lokacin ba ake fafewa gora a ce za a yi tafiya dai ba a lokacin ake fafewa sarka ba a ce a lokacin za a tafi za a zuba mata ruwa a ciki duk wanda ka gashi da ruwa a cikin sarka kalkai tunanin yau din nan ya gyara ta ta zama to sarka da fara gyara ta kafin ta zama to sarka tana dokar lokaci to haka hadda kafin ta zauna tana dokar lokaci mun gane Allahumma laka rakatu ya Allah laka rakatu dan kai ne ruku'u nayi ruku'u ne dan kai kadai wa bika amantu sannan kuma nayi imani da kadai takarka walaka aslamtu na meka wuya na dan kai wa alayka tawakkaltu gare ka na dogara anta rabbi kaine ubangiji na khasha'a laka sam'i khasha'a sam'i jina wa basari da gani na wa dami da jini na wa lahmi da nama na wa azmi da kashi na wa asbi da jijiyata khasha'a lillahi rabbil alamin dukkanin su sun kaskantar da kai ga Allah ubangijin talakai wato zamu ga wannan a ciki akwai ƙari kadan akan abin da ya gabata amma kuma a can ma kuma akwai wani ƙari wanda babu shi ana mun gane sai kuma na ƙarshe subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azama wa hadha qalahu fi salati al-layl wato wannan ma yake sallallahu alaihi wasallam ya fade sa ne a cikin sallar dare subhana dhil jabarut sarki ya tabbata ga sarki Allah dhil jabaruti wanda yake ma'abocin rinjaye akan dukkan komai Allah ta'ala mai rinjaye ne akan dukkan komai shi yasa yace wallahu ghalibun ala amrihi wal malakut sannan kuma Allah tabaaraka wa ta'ala shine ma'abucin zuzzurfan mulki wa kadhalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ardi wa yakuna min al muqini wal kibriyai sannan kuma Allah tabaaraka wa ta'ala shine mai kasaita mai kammama wal azama sannan kuma Allah ta'ala shine ma'abucin girma wato shine yake dauke da waɗannan sifofin shine dhil jabarut ma'abucin rinjaye da bankasa cikin shugabancin sa da kuma shine ma'abucin zulfan mulki wal kibriyai sannan kuma Allah tabaaraka wa ta'ala shine ma'abucin girma wal azama da kuma daukaka wannan mazala yana yin sa cikin sallar dare ne to yana ga sai mu ƙara sai baratul ruku'i go saboda hadisi ɗaya ne kadai ko mu kwana nan na'am ya ɓalatul ruku'i sai kuma matashiyar magana ta iḍālatur ruku'i tsawaita ruku'u mutum yayi ruku'u kada yayi shigajere ya dan tsawaita shi ya jashi kana sallallahu alaihi wa sallam yaj'alu ruku'ahu wa qiyamahu ba'da ruku'i wa sujudahu wa jilsatahu baina sajdataini qariban min as-sawa'i wato ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana sanya ruku'un sa da tsayuwarsa bayan ya dago daga ruku'u da kuma sujudarsa ta daya da ta biyu da kuma zaman da zai yi tsakankanin sujudu guda biyu yana sanya su su zamanto kusa suke da daidai wa daida kusan daidai ne wannan hadisi ne na Al-Bara ibn Azib Allah ta'ala ya kare yadda da shi kana ruku'un nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sujuduhu wa baina sajdataini wa idha rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i وللبخاري في روايه ما خلى القيام والقعود ولهما قريبا من السواء cikin sayyid muslim ramaqatu salata ma'a muhammadin sallallahu alaihi wasallam fawajadtu qiyamahu farak'atahu fa'tidalahu ba'da ruku'ihi fasajadatahu fajlisatahu bayna sajdataini fasajadatahu fajlisatahu ma bayna at-taslimi wal insiraf qariban min as-sawa ina gane ya kamata a ce mu kwana insha Allah ta'ala a karatu na gaba sai mu tashi daga annahayu an qira'atul qur'ani fi ruku'i abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuba harshe Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka